wandanin yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 13 da kuma wasu 24 da suka samu raunuka sakamakon ƙuna bakin wake da wasu mutane uku suka kawo a daren jiya a daidai lokacin da wasu mahara kuma ke kokarin kawo hari ga mazauna anguwar Jidari Folo dake cikin garin Maiduguri. Kwamishinan yan sandan jihar Borno mai sadani Chukwu ya shaida mana mai labarai cewa bom na farko ya tashi ne a koyan ganika Challari dake karamar hukumar Jere a jihar Borno a daidai lokacin da mutane ke fitowa daga sallar magriba wanda nan ne ma ya sanjar mutuwar mutane 6 da shi kansa dan gunar bakin waken da kuma wasu 24 da suka samu raunuka daban-daban. Kwamishinan yan sandan ya ce akwai kuma wani bom din na biyu da ya tashi a wuraren yankin Chad Basin duk a daren jiya wanda ya kashe mutane 3 ciki har da shi dan gunar bakin waken kansa. Yace bom na ukun ya tashi ne a wannan yankin wato bangaren Chad Basin din wanda ya kashe mutum guda da kuma dan gunar bakin waken kansa. Nisa Jamiyar Chukwu yace yunkurin da ƴan kungiyar Boko Haram din suka yi na kokarin kusawa cikin birnin Maiduguri a daren jiya ta wuraren anguwar Jidari Folo ya haifar da mutuwar mutum daya wanda har zuwa yanzu ba a gane ko wane ne ba. Yace tun a daren jiya ne dai jami'an soja da kuma rundunar ƴan sandan jihar Borno suka dakile wannan harin wanda yace mutane sun so mu komawa gidajensu. Kwamishinan yace an kame wannan Boko Haram din guda da ransa sannan kuma an kashe wasu guda 3 sakamakon misayar wuta da suka dinga yi da jami'an tsaron. Yace sun kuma gano wasu bindigogi guda 3 kira AK-47 da kuma wasu bumabumai hadin gida. Nita Daniel Chukwu yace waɗannan mahara sun kuma kona wasu gidajen ƴan gudun hijira kusan guda 20 dake dab da shiga cikin garin Maiduguri. Wannan lamari dai na kwana daidai lokacin da ake sumayen mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Mr. Yemi Osinbajo wanda ake sa ran zai zo ya kaddamar da rabon kayayyakin abinci a yau. Dan dai aka rike wasu manyan hayoyi dake cikin garin Maiduguri inda aka yi amfani da hanya guda kacal yayin da kuma aka jirge jami'an tsaro da daman gaske kama daga soja ƴan sanda jami'an tsaron farin kaya da na civil defense da ma dai na kare hatsarin hanya na ta aiki a babban titin da ake sa ran mataimakin shugaban ƙasar zai bi. Ana kuma ci gaba da ganin jirage masu saukar angulu na ta shawagi a sararin samaniya tun da sanyin safiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.